More music at HouseOfSongs.com.
Hiya, maja. Hiya, okay.
Gaisuwa zan yi gumma tanka hakan zanai na ga yafiye ni ma Sai dai hange idan yayi na da shi ba mai